والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساتي هدواء وأن مسلاتي مي البركة وأن اللوكة شيء لمكي أنفاني لشيدا تناتر دجولم وأن ذاناتا الهميس وتتيدي لأشيرين دواتا رمضانا na shekara ta 1446 hijiran ma'aikin Allah kuma zakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina har wa yau ita tai daidai da 20 ga watan Mart na shekara ta 2025 insha Allah ta'ala darasin namu a yau zamu waiwayi batu na istighfari neman gafarar Allah madaukakin sarki kuma neman gafarar ma zamu karkata akan neman gafarar Allah bayan kammala kyawawan ayyuka wanda shi istighfari mun riga mun san da mafi yawan yanda muke daukan istighfari yana zuwa ne bayan aikata aikin laifi mutum yayi zanibi yayi wata katobara kuma yana so ya daidaita al'amarinsa tsakaninsa da mahaliccinsa kaso mafi yawa wannan wajihin shi muka fi waiwaya kuma shi muka fi ba muhimmanci a lokacin da muka yi kyawawan ayyuka kuwa mukan tafi muna masu fatin kafadu muna jin cewa eh yanzu mu ma mun kai mun yi kyakkyawan aiki kaza mun yi kyakkyawan aiki kaza kuma abun ban tsoron shine yanda annabawa suke yin aiki su damu da cewa rabbana taqabbal minna mu ba mu damuwa da wannan kawai in muka kyakkyawan aiki mukan tafi da ƙarfin gwiwan cewa mu mun yi aikin alheri mun yi aikin kusantuwa zuwa ga Allah amma lamarin damuwa da an karba ko ba a karba ba shi kan shi wannan yana da ƙarancin zama a zuciyar mu a wannan zamani da muke rayuwa to gare kuma har ma mu tunani kuma neman gafarar Allah bisa abinda muka samu na tibatai kusakurai abubuwan da suka tauye wannan aikin alkhairi aikin sawa'an aiki ne wanda yake na wajibi ne umarni ne Allah ya yi mana irin su sallah irin su azumin da muke da sauran ayyuka koko aiki ne na nafila abu ne mai sauki ka yi aiki gashi ka yi aikin amma a samu tawaya a ciki abin da ya kamata a ce ka samu na lada aikin ya yi karo da wasu matsaloli to tabbas batu na istighfari neman gafarar Allah madaukakin sarki alqur'ani ya ambata mana al'amarin neman gafarar Allah da kuma fadaitarwa da bayanin abin da ke ciki na alkhairai da fa'idoji da dan adam ke samu game da neman gafarar Allah madaukakin sarki musamman ma kuma neman gafarar Allah madaukakin sarki bayan yin ayyukan da'a bayan gama ayyukan bauta ga Allah madaukakin sarki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin shiriyarsa yana rufe kyawawan ayyukansa da neman gafarar Allah madaukakin sarki kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya idar da sallarsa yana neman gafarar Allah har sau uku mun riga mun sani a sunnance bayan mutum ya idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah mutum zai ce astaghfirullah 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 har sau uku me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance a dabi'ar idan ya idar da sallah kuma ya zama mana sunna mu ma haka muke yi me yasa haka bayan wannan tabbas ya zo mana umarni daga Allah madaukakin sarki akan neman gafarar Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki wanda ya yabi bayinsa da sifantuwarsu na masu neman gafarar wanda yake cewa as-sabirina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab Allah ya ambaci masu istighfari a lokacin sahur ya ambace su daga cikin bayinsa waɗanda suke masu kusantuwa zuwa gare shi haka kuma a cikin suratul zariyat Allah madaukakin sarki yake cewa wabil asharihum yastaghfirun. Suma waɗannan anan da Allah ya kawo su sai da ya kawo bayanin aljanna cewa lalle mutanen da suke masu koransa suna cikin aljanna wacce take orama na gudanuwa a cikin wannan aljanna. Sai ya ce sun kasance da dare suna yin sallah baccin da suke dan kadan suke yi kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Sai ya ce wa bil asharihum yastaghfirun, wannan neman gafarar Allah a lokacin sahur sifa ce ta bayin Allah nagartattu, aiki ne na da'a. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya kasance mai neman gafarar Allah madaukakin sarki. Sannan Allah madaukakin sarki bai gushe ba, yana mai ba mu umarni mu nemi gafararsa. Allah yana cewa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim, mu nemi gafarar Allah madaukakin sarki, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Dan haka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta mutumin da yayi alwala aka shar'anta wanda yayi alwalarsa ya kammala alwalarsa ya cika wannan alwalar da tuba ga Allah madaukakin sarki, ya kyautata alwalarsa ya gama ta, sai ya nemi gafarar Allah. Kamar yadda muka samu hadisi daga Umar ibn Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa duk wanda yayi alwala, wanda yayi alwala ya kuma kyautata alwalarsa, bayan ya kyautata alwalar sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fadi haka futihat lahu thamaniyatu abwabin aw abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha. Wanda ya kammala alwalarsa ya fadi wannan zikirin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bude masa kofofin aljanna guda takwas, zai shiga ta wacce ya so. Menene abin da ya baka wannan? Ka nemi gafarar Allah, ya ce allahumma ij'alni min at-tawwabin, ka kammala alwala. Ta iya yiwuwa a cikin alwalan nan taka da kake kokarin neman yafiyar Allah a cikin alwalan nan, ta iya yiwuwa ka saba ma wasu umarni da aka yi game da alwala. Kyautata alwala yanda muke alwala a cikin kankanin lokaci, minti biyu minti daya mutum ya gama alwala, bane mai sauki ya zamto an samu matsala a cikin wannan alwalar. Amma lokacin da ka nemi yafiyar Allah madaukakin sarki da wannan, sai Allah madaukakin sarki ya kauda kai game da kurakuranka. Bayan wannan abin da ke kara tabbatar mana da cewa neman yafiyar Allah madaukakin sarki ba sai kawai lokacin da ka aikata wani zunubi ba kawai, har lokacin da ka kammala wani aiki daga cikin manyan ayyuka na da'a da Allah madaukakin sarki yake so. Idan muka kalli ayoyin da suka bamu bayanin gudanuwar aikin hajji, a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yake cewa thumma afidu min haythu afada an-nas wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Allah madaukakin sarki yake cewa thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan ku taru inda mutane suke taruwa tun daga lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam har izuwa yau a wajen aikin hajji. Lokacin da mutane suka kwararo wannan zaman mai nada ake yi a wannan yanayi, kana ka taho kusan ban kwana da aikin hajji, amma Allah madaukakin sarki ya ce wastaghfirullah, kuma ku nemi gafarar Allah. Mun riga mun san hadisai da suka yi magana akan wanda ya yi aikin hajji, hajjin da yake mabrur, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lahu jazaa'un illa aljanna, ba shi da wani sakamako sai aljanna. Amma a matsayinka na wanda ka gama wannan aiki mai tsada, ibada babba, gashi ka taho kare wannan ibada, amma Allah yana ma umarnin da ka nemi gafarar. Me ye dalili? Kamar yadda muka ambata akan alwala, ta iya yiwuwa abubuwa da yawa da kai a cikin aikin ka sanya kurakurai a ciki, an samu nakasa, an samu tawaya a cikin wannan aiki, abubuwan da za su cika maka lada an samu matsala. Amma yanzu idan ka raka da neman gafarar Allah, kana mai bijirar da cewa kai mutum ne kasashe, kai mutum ne mai kurakurai, Allah madaukakin sarki wannan aiki nawa a kauda kai game da kurakuran a karɓe shi, shi ne fa'idar neman gafarar da bawa ke yi. Don haka
shi dai istighfari yana zuwa ne kawai a bayan ayyukan alkhairi saboda samun halal da dan adam ke yi wasu tubata dai a cikin wannan ibada. Bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka, ya kasance daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rufe majalisinsa, cika majalisinsa da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki. Idan ya zauna waje, lokacin da ya gama tattauna abin da ya tattauna zai tashi, baya kakkaɓe rigarsa kawai ya tafi, kamar yadda muka samu hadisi daga Abi Barzah al-Aslami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tashi daga mazauninsa yana faɗar cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, tare da gode maka ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai kai, sannan astaghfiruka wa atubu ilayk ina neman gafararka kuma ina mai tuba zuwa gare ka. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda Allah ya gafarta masa kurakuransa, ya gafarta masa laifinsa in ma yayi haka, wanda zai a nan gaba in ma zai yi, wanda yake ma'suli. Amma wannan ya kasance karantaswa ce gare mu. Ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abu sa tsarkinsa da tsarkin zuciyarsa, baya zama wani majalisi don ya tattauna cikin mutuncin wani mutum, dan a zubar da mutuncin wani, dan a zagi wani, ko wani abu makamancin haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamansa gabaki daya yana tafiya ne yana kama da na wancan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa la khayra fi katirin min najwaakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya yana kasancewa cikin wannan amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. To amma mu zaman mu a haka yake kasancewa, mukan zauna musamman tun daga farkon zaman har ƙarshen sa, kokari kawai muke mai gulmar wani, ci mutuncin wani, mai wani abu, ko kuma ma zama ne ma a wasu lokutan na wani alkhairi. Amma a cikin zaman alkhairin nan sai ka samu mun ambaci wasu abubuwa wanda fusa ta Allah ne. Ashe ya kamata mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da muka zauna wani mazauni mu yi kokarin raka wannan mazauni da wannan zikiri da manzon Allah ke yi, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Haka nan Abi Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma da wani hadithin nasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zauna wani mazauni sai ya yawaita maganar da ba ta da amfani. Bakunan mu da zarar an zauna kawai magana ake, ba tattaunawa, ba saiti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan yawaita waɗannan maganganu waɗanda ba su da amfani, ba za su jawo masa wani alkhairi ba a wasu lokutan, ba za su cutar da shi ba a wasu lokutan, to kowannan ka yi asarar zaman da kai, bare kuma ka zauna ka yi maganganun da suke za su jawo maka fushin Allah maɗaukakin sarki. A cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya faɗa kafin ya tashi daga wannan mazaunin nashi cewa subhanaka allahumma wa bihamdika, ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, mutum ya faɗi makamancin wancan zikiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah maɗaukakin sarki zai yafe wa mutum kurakuransa. Dan haka musifantu da neman yafiya ta Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda muka ambata tun farko, kar ka tafi akan cewa ni ba zan taɓa neman gafarar Allah ba sai idan ga wani laifi wanda na san cewa na yi, sai ga wani laifi tsayayye. Wato a yanda Allah maɗaukakin sarki ya cika mana ni'imominsa, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, Allah ya kewaye mu da ni'imominsa ta ko'ina, tunanin wannan kyautar kawai yanda yake ya maka ita ne, kuma asali yanda shi ma ita kanta halittar ka ya yi ta ne don ka bauta masa. To tunanin cewa a can da can ina da kurakurai, ko a can da can ina da kasawa, wannan tunanin kadai ya cancantar wa mutum ya nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki. Kana zaune kawai haka ka tuna kai fa asalinka an yi ka ne dan bauta amma a cikin wannan yin ka dan bautar kake nema ka tafi ka dauke tsawon wuninka ko kaso mafi yawa na awoyin wuninka wani ma haddare kana neman al'amari na duniya ya za a duniyar ka taima dadi ya za a taima dadin zama amma wannan aiki da aka halice ka dan shi bautar nan gabaki daya wani lokaci kake bawa wannan aiki ya kake tsakaninka da kusantuwa zuwa ga mahaliccinka dan haka lissafin ire-iren waɗannan abubuwan kadai ya ishi bawa ya dinga kusantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar neman gafarar Allah haka mun samu hadisi daga ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya kada yadda a gare ta wanda take ba mu labari yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ce numfarfashin sa na karshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya zauna kusa da ni ya jingina bayansa zuwa gare ni a wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la ya Allah ka gafarta min kuma kai min rahma ka sada ni da abota madaukaki abota madaukaki wanda ar rafiq al a'la yanda Allah madaukakin sarki ya ambata cikin suratul nisa annabawa za su kasance abotarsu da annabawa ƴan uwansu siddiqai za su kasance abotarsu ga siddiqai abokansu ƴan uwansu shuhada abotarsu za ta kasance da shuhada ƴan uwansu duka dai yanda Allah yace may yutillahu wa rasuluhu fa ulaika ma'an nabiyina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin duka kowanne idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai hada shi da waɗannan mutane wanda yake ƴan ajinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lahazat tashi ta ƙarshe yana fadan Allah yayi masa gafara yayi masa rahma kuma ya hada shi da abota wacce take madaukaki hada shi da annabawa ƴan uwansa idan ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya tsaya tsayin daka wajen isar da duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi an bashi annabta an bashi sako ya isar kuma ya isa wanda kuma har a hajjin sa na ban kwana yake cewa ya Allah ka shaida bayan ya gama tambayar mutane shin na isar sannan kuma yake shaida wa Allah madaukakin sarki cewa ya isar da sakon da Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai tauye wani aiki da Allah madaukakin sarki ya bashi amma ga yanda a ƙarshen rayuwarsa yake fada ina ga mu muna da lokacin tintintini tsakaninmu da mahaliccin ko lokacin da muke da shi kawai extra na lokacin da muke da shi shine na tunani akan wasu tattaunawa akan wasu mutane taba mutuncin wasu mutane kuma abin ban tsoro shine yanda muka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta taba mutuncin mutane wallahi dukan mu inna kullun fiha sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare kuma wanda kake taba mutuncinsa abin ban tsoro baka san ko ya fi ka kusanci a wajen Allah baka san ya yake da mahaliccinsa ba mun riga mun san cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda suke Allah bai bari a taba masa su ma'ana ƴan kusa-kusa ne a wajen Allah madaukakin sarki ta dalilin taba su kai sai Allah ya jarabce ka da wata musiba da baka taba tsammani to amma duka kawai yi muke ba ma tunanin ne zai je ya dawo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ina ga nan zan jabirki insha Allah kana mukan nan.